Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren Laraba 18 ga watan Fabrairu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin kula da harkokin kasashen waje a Majalisar Dattawan Najeriya ya tantance tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron kasar da aka sauya a kwanan nan domin nada su jakadu. Bayan haka za ku ji cewa ƴan bindiga na ci gaba da kai hare-hare da satar mutane don neman kuɗin fansa a wasu sassan jihar Katsina dake arewacin Najeriya. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Alhamis, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da dabarunta na shekarar 2021 a kan shirinta da yadda za ta tunkari yaki da COVID-19 wadda aka shirya domin taimakawa kasashe wurin yaki da annobar. Kana dabarun na bukatar dala biliyan 2 na aiwatar da su. Wannan shine irinsa na biyu da ke zuwa cikin sama da shekara guda bayan sanar da bullar cutar a karon farko. A wurin wani taron manema labarai a birnin Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dabarun na shekarar 2020 ya samu taimakon dala biliyan 1 ne da miliyan 580 daga mambobin WHO da wasu masu ba da tallafi. Tedros ya yi kira ga masu ba da tallafin, yana mai cewa wannan taimakon ya fi karfin a kira shi da sunan sadaka kawai. Shigan shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ya kawo sabon salo ga yadda zai tunkari ɗaya daga cikin muhimman batutuwa kamar manufofin harkokin kasashen waje da yadda zai maido da tsarin demokradiyya a Venezuela. Yayin da Amurka take kokarin gina hulɗarta da ƙawayenta da Turai, hakan bai samu ba a lokacin shugabancin Donald Trump, inda masu sharhi ke cewa Venezuela za ta kasance ɗaya a cikin misalai masu yawa na sababbin dangantakar. A Madrid, gwamnatin masu sassaucin ra'ayi ta Prime Minister Pedro Sanchez ta jinjina wa Biden kana tana sa ran ganin sabuwar dangantaka da yankin da kasashensa da Amurkan suka amince da dukkaninsu abu ɗaya ne. Ganin tarihin dangantakanta da yankin Latin America, Spain tana taka muhimmiyar rawa a kokarin da Turai ke yi wurin shiga tsakanin gwamnatin Nicolas Maduro domin ganin kasar ta koma tafarkin demokaradiyya. A lokacin shugaba Trump, matakin Washington na amfani da karfin soji wurin tilastawa tare da sanya takunkumai ya ci karo da dabarun Turai, yayin da take ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin Maduro da kuma kungiyoyin 'yan adawan kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. A jiya Laraba ne dai ake zargin John Chan Young da Kim Il da kuma Park Jin Young da haɗin baki wurin aikata damfara da kuma damfaran banki a cikin wani zargi da ba a rufe ba. Zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin Koriya ta Arewa. Ana zargin mutane ukun ne da sace dala biliyan 1 da biliyan 300 na tsabar kuɗi da kuma kuɗin yanar gizo da ya hada da satar dala miliyan 81 ta hanyar aikin kuɗi a wani bankin Bangladesh a shekarar 2016 da kuma akalla dala miliyan 112 daga musayar kuɗaɗen kutse na yanar gizo daga ma'aikatun kuɗi da dama. Facebook ta hana masu amfani da ita a kasar Australia gani da kuma raba duk wasu labaranta akan wata takaddama da gwamnatin kasar na neman katafarin kamfanin sadarwar zamanin ya biya kafafen yada labaran cikin gida kudaden ayyukansu da suke dorawa a Facebook. Matakin da kamfanin sadarwar zamanin na Amurka na zuwa ne duk da tattaunawa da ake yi tsakanin Facebook da kishiyarta Google da kuma kamfanonin yada labarai na kasar Australia. Daraktan da ke kula da yanki na Facebook Will Easton ya rubuta wata sadarwa cewa dokar da ake niyyar kafawa na biyan kuɗin baki ɗaya ma bata fahimci dangantaka tsakanin shafinmu da kuma masu amfani da shafin namu suna watsa labaransu ba. Isin ya ce batun biyan kafafen yada labaran Australian ya ba Facebook zaɓin ɗaukar mataki mai tsauri akan ko mu amince da dokar da ta yi watsi da batun na gaskiya ko kuma mu daina sake labaranmu a cikin aikin da muke yi a Australia. Muna bakin cikin bada sadarwa cewa mun ɗauki zaɓi na ƙarshen. An kuma rufe shafukan yanar gizo a hukumomin jama'a da ma hukumomin ayyukan gaggawa a Facebook ciki har da shafukan bada labaran matsayin COVID-19 da gobarar daji da ma wasu bala'o'i daga Allah. A ƙarshe wani hadarin tarihi na lokacin sanyi ya ƙara tsananin sanyi a akalla rabin faɗin Amurka ya sa sama da mutum miliyan 2.5 a Texas sun rasa wutar lantarki. An ci gaba da samun dusar kankara da tsananin sanyi da ba a taba gani ba a jiya Laraba a kudu maso yammacin Amurka inda hasashe ya nuna sanyi zai daɗa ƙaruwa. Yayin da sanyi da ba a saba gani a yankin ba ya sa buƙatar wutar lantarki ta ƙaru, lamarin da ya sanadiyar kamfanin wuta mai zaman kansa da ke aiki a jihar ya gaza biya buƙatun jama'a kana kayan aikin kamfanin suka samu matsaloli. Gwamnan Texas ɗan Republican Craig Abbott ya yi kira da a gudanar da bincike akan kamfanin mai ba da wutar lantarki.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. A Najeriya, kwamitin kula da harkokin kasashen waje a majalisar dattawan kasar wanda sanata Adamu Muhammad Bulkatuwa ke shugabanta ya tantance tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron kasar da aka sauya kwanan nan domin nada su jakadu kamar yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nema. An yi zaman tantancewar ne a daidai lokacin da majalisar dattawa ke zaman ta nazartarwa. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Tsofaffin shugabannin tsaron da aka tantance sun hada da Janar Abayomi Olomi Shaki da Lieutenant Janar Tukur Yusuf Buratai da Admiral Ibok Ete Ibas da Air Marshal Sadiq Abubakar, dukkan su waɗanda suka yi murabus. Sai Air Vice Marshal Mohammed S. Usman shi ma mai ritaya. An tantance su ne a matsayin jakadu da ba na aiki ba. Sanata Adamu Muhammad Bulkatuwa shi ne ya jagoranci tantancewar.
Abinda nake so jama'a su gane cewa duk ambasada na Najeriya shugaban kasa shi ne yake da haƙƙi na zaben su, kuma constitution ya ce in ya zaba ya aiko mana a senate mu kuma mu tantance su in ba wani abu na doka ko na constitution wanda zai hana su zama ambasadojin nan da shugaban kasa ya nema a tantance. Shikenan za mu je mu rubuta report mu committee sai mu kaiwa senate na duka mu karanta mu ajiye kuma senate din gaba daya su zama committee of the whole muke kiran shi committee gida gaba daya. Sannan abi a tambaya shin an yadda da wannan report a karba, in akwai mai magana zai cikin sanatoci, in kuma babu za a ce eh an yadda a karba. Shikenan an karbi report sai a rubuta takarda zuwa shugaban kasa cewa sunayen nan da ka turo mun tantance su kuma mun samu sun cancanta. Shikenan sauran ya rage nasa.
Shi ma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin kuma mataimakin mai tsawatarwa na marasa rinjaye a majalisar dattawan Sanata Sahabi Ya'u ya bayyana gamsuwarsa da bayanin waɗannan tsofaffin jami'an tsaron da ya bayani cewa
Najeriya ta zama kasa wadda take cike da matsaloli na tsaro, kuma mutanen nan ne sun yi shekaru sun kai 4-5 ko wani akan mukamin da yake aka ga sun kuma ana neman cewa a kai su wani wuri a matsayin jakadun Najeriya. To kai ka san wannan abu wajibi ne duban da ke da hankali, domin yawancin al'amuran tsaro ba bayanar da su ake yi ba. Amma in ka sa hankali da tunani kai ka san cewa akwai buƙatar da za a yi haka nan don haka akai. Don haka ga mun diba wanda duk ya kai general kuma har ya kai chief of army staff ko kuma chief of defense staff ko ya kai chief of naval staff, to wani bincike kuma za a kai mashi na rashin cancancewa. Don haka a ƙarshe dukansu mun same su cewa mutane ne waɗannan da cancancewa da kuma ya kamata a ba su waɗannan mukamai.
Kun gamsu kenan?
A mun gamsu.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zaɓi tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a matsayin jakadu kwanaki 9 bayan an sauya su ranar 26 ga watan 1 na wannan shekara da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. To yanzu kuma za mu leƙa jihar Katsina. Har yanzu wasu sassan jihar na ci gaba da fuskantar hare-haren 'yan bandaga da satar mutane don neman kuɗin fansa. Ko a baya-bayan nan 'yan bandagar sun kai hari a wani gari da ke ƙaramar hukumar Kankara da kuma ƙaramar hukumar Dan Musa. rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar hare-haren. Ga rahoton Sani Shu'aibu Malamfashi.
A halin da 'yan bindiga ke ƙara zafafawa a kudancin Katsina, mafi muni daga ciki shine wanda ya auku a ƙaramar hukumar mulki ta Kankara. Na kuma tambayi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa don jin ta'aqibin bayani.
To abinda ya faru shine ranar 16 ga wata na wannan Fabrairu da muke ciki, a 'yan bindiga dauke da makamai irin AK-47 da misalin karfe 1:20 sun kai hari wani kauye da ake cewa Dan Marabu a ƙaramar hukumar Kankara. Sun yi harbe-harbe inda har suka kashe wani bawan Allah mai suna Maci Sani, kuma suka saci wasu mutane guda uku daga cikin wannan kauye. DPO na Kankara ya samu labari kuma inda jima ya kai ɗauki, yanzu zancen da nake maka ana ƙoƙarin yadda za a ƙwato mutanen nan insha Allahu da ransu a cikin ƙoshin lafiya.
A wani labarin, 'yan sanda na jihar Katsina sun sami nasarar murƙushe wani yunkurin hari a ƙaramar hukumar mulki ta Dan Musa. Kakacin rundunar SP Gambo Musa ya tabbata mana ne da haka.
Abinda ya faru jiya, bayan bindiga su bakwai dauke da bindiga ta kira AK-47 sai shiga cikin garin Dan Musa gidan wani Alhaji Sale Bello domin su yi masa fashi. Alhamdulillah muka samu rahoto da wuri, kuma DPO na Dan Musa ya jagoranci tawagar 'yan sanda, inda kuma suka je wannan wuri sun yi musayar wuta da waɗannan barayi. Allah ya ba mu nasara, muka kashe ɗaya daga ciki, kuma muka samu bindiga kira AK-47 da harshe. Har ila yau a jiyan dai a ƙoƙarin da shi DPO na Kankara yake da ƙwato waɗannan mutane da aka sace, ya yi kicibus da waɗannan barayi a cikin hanya wacce ta taso daga garin Zango zuwa Kawwa, kuma sun yi musaya wuta da su, kuma Allah ya ba mu nasara, muka samu bindiga kira AK-49 da maɗaukan harshashe guda biyu da harshashi na kira AK-47 a cikin ɗaukan harshashe guda biyar.
Dan marigayi Mati ya yi min bayanin yadda abin ya auku.
Kalan karfe 1 na dare Fulani mun ji labarin cewa sun fita, muna zazzaune ana zaman tsaro har misalin karfe 12 da rabi sai aka koma gida aka zazzauna. Bayan haka karnuka suna ta fada a cikin gida, sai ɗaya daga cikin magidanta ya fito domin ya ga mene ke faruwa. Yana kan juyawa kenan kawai sai aka harbe, sai ya fada kafe na wayo wannan neman taimako. Shine sai babanmu da wata mata da ɗanta suka fito domin su kawo ɗauki, ya buɗe kofa shine su suka ɗauki shi da bindiga suka mai harbi. Sai suka samu wancan yaron wancan mata a hannu, sai kuma harbi na biyu suka sami shi babanmu a kirji ta yanke shi ya fada mutu. Sai suka koma cikin wancan gidan suka ɗauki mata ɗaya da wata budurwa da kuma wani magidan suka yi garkuwa da su suna can sun tafi da su. An yi magana da sun ce wai miliyan 100 amma shi dai wannan babanmu lokacin shi ya yi. Muna kira da federal government a yi ƙoƙari a ga yadda za a fito da wannan mutu. Wannan kuɗin da suke kira mu ko za a zo da dukkan dukiyar da muke da ita a nan gida gaba ɗaya tare da 'yan uwa, ba za a iya fita da wannan abu ba. To shi ya sa muke kira ga gwamnatin jihar Katsina, ba ma wai ba gana karɓo su ne kare ba, amma a kawo ƙarshe ga irin wannan tashin-tashin.
Sanisha Malamfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Shirye-shiryen na zuwa muku dai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Ɗaruruwan matasa ne musamman daga arewacin Najeriya suka dogara ga sana'ar cajin waya na zagaya a wasu shagunan cajin waya a birnin Ibadan, inda ni tattauna da wasu matasa masu cajin waya waɗanda na yi magana a game da harkar cajin waya.
Bilamin cajin waya da
to kamar shekara nawa ka fara wannan aiki na cajin waya?
Shekara 20.
A ina ka fara caji?
A Kinyale.
Me ya baka shawarar shiga wannan sana'a ta cajin waya?
To magazai na su Alhaji Basiru da Bashar suna koyar mana wannan sana'a.
Kamar a yini kana samun waya nawa kai caji?
To gaskiya ban iya kawo su kaina don saboda suna da yawa sosai.
Bayan waya kana cajin wani abu?
Komai ina caji, ina cajin kwamfuta da sauransu.
Kamar hitila hannuwa?
To ana cajin su.
Kamar irin su MP mai waka fa?
To ana cajin su.
To bayan su kuma da me kake caji?
Ga sunan dai kowace kala suna kawo min dai.
Wai kowace iri kana caji?
Kowace iri ko kana cajin ta?
Kana caji kamar Infinix? Bayan Infinix sai wace iri kake caji kuma?
To akwai wata babbar waya wadda caji ta bata wurin ga. Akwai ta. Duk dai kala wayar da haka insha Allah akwai tafiya da taurin ga.
To cikin wayoyin nan akwai mai wayar caji koko akwai mai saukin caji?
Akwai masu wayar caji idan ka san suna salajin in cazoji kuma in Allah so akwai abin gan su dana kwara aikin sosai.
To da waya da computer da hitila wani ya saukin caji?
To kowane su dai ga naure aiki ne kowane suna da sauki gare ni.
To ya batun ci gaba kana samun ci gaba ga wannan aiki?
To insha Allah ina ganin budi na alheri gare su.
Ka taba yin wani abu a cikin wannan caji kamar aure ko suna ko gida?
To gaskiya dai alhamdulillah komai na samu ga aikin ga.
To ya batun matsaloli?
To matsaloli sai dai mutane suna kawo mana complete din su kuma bakin gurgoro dai lokacin da fara tana ga insha Allah ban taba wani wata matsala ta kama ni sosai wanda aka cewa ina wani abu haka dai abinda mutane ka ci gaba da suwa.
Wani mai kawo caji bai taba zuwa yace baka mishi caji ba?
Ka san kobewar cara tana da abin ga amma dai mutane ba su samu irin korihin nan sosai sai dai wuce da Allah da yin kula.
Sunana Isa Ibrahim Mulawa. Aiki na caji muke yi anan. Gaskiya akwai matsaloli dangane da caji wani lokacin saboda yanzu generator yakan yawan bada matsaloli kuma mutane sukan zo mutum kai mai aiki bai dokan shi da muhimmanci.
Akwai masu kawo caji kamar waya, wasu computer, wasu kuma su kawo fitilun su suna cewa ku masu caji sai ku masu caji rabi da rabi. Abubuwan sun kawo domin caji ba su cika. Me gaskiya abin?
Eh ka san wannan zargi ne da mutane sukan yi koyaushe kuma ko kai da kanka zaka iya sa wani abu a caji wani lokacin baka kula ba ya goce ba tare da ka zo lokacin da zaka dauka kai da hannunka ba kasa shi ka gani ya dauka amma kafin ka dawo kuma sai ka tarar da yanin abun nan ya goce ba tare da ka sani ba ko kuma cajin ya samu matsala ko charging point din yana da matsala sai ka ga abun ya dakata ba tare da ka sani ba amma mutum sai ya zo yana zargin ka kaga matsalan da ake ciki har da especially charging da ake bada wani zai zo da wayan shi bai duba me wayan shi yake matsala akai ba sai ya zo wurin karba sai ya tarar da ba wani abu a jikin wayansa sai ya zargin kai ne ka illata mai abun ko kuma irin memory haka ko battery yawanci mutum zai aji wayan shi a wani gurin ko yaron sani a gida sai ya dauka ba tare da ya san an yi mai wani illa a jikin waya ba ana iya canza mai battery a gida ko a cire mai memory a gida amma duk wannan ba zai ankara ba sai ya kama mai caji ya gama caji ya doka ya bashi lafiya kalau sai ka ji mutum ya ce maka ai ka mun illa kaza ka cire mun batir ka cire mun memory menene kuma da wallahi wannan illa ne abinda sana'an mu ne muna kokarin mu tsare mutuncin sana'an
yanzu kamar nawa kake cajin waya
caji naira 50 muke caji
to ita computer nawa kake cajin ta
computer gaskiya in mutum ya zo sai mun yi kaida da shi ne ko ba gaskiya ba don yanayin ta yana da matsala saboda wani lokacin gaskiya tana illatar da generator da kabasto dinta yana da nauyi sosai
tana jan wuta da yawa
tana jan wuta da yawa gaskiya
ita kila hannu da ba ta jan wuta da yawa nawa kuke cajin ta
ya bin naira 50 muke cajin su
kuma tana dadewa ka hanta cika
gaskiya tana jima dan in muka sa gaskiya wani lokacin sai da yamma ake cira ɗan mutun ya zo karba lokacin ne zamu cire mu mika mu
akwai masu kawo caji suna korafin cewa kuna canza musu batirin waya ko batirin hitila me gaskiya abin
kai shine ne maka magana tun farko gaskiya yawanci na ga maka irin wannan suna faruwa ne daga gida mutun ya aje ko kuma wurin da kake hulɗa da mutane ka aji wayan ka wani na iya canza ma ba tare da ka sani ba amma duk wanda ya san mutuncin sana'ar sa kuma anan yake cin abinci baya kokarin ya bata sa hanyar sana'ar sa ko ba gaskiya
to ko kana da wani sako ga masu kawo muku caji
abinda nake roko ga masu kawo mu caji shine gaskiya a ringe muna adalci
sunana Abubakar Musa
menene aikin ka ta kaman mai
aiki na sana'a sai da kati da cajin waya
yaya sai da kati ke tafiya
to gaskiya sai da kati alhamdulillah muna shiriki ba wani matsala
ai ni kana sai da kati ta nawa
eh zan sai da kamar 60
to kana da riba
to gaskiya alhamdulillah
to yaya cajin waya yake kuma
eh caji gaskiya nan ne muke samu abinda muna yin muna sayan mai muna gyaran kayayyakin mu aikin mu
ai ni kana caza kamar waya nawa
ai ni ina caza waya kamar guda 40
kamar wannan engine da nake gani yana aiki yanzu kamar yana dauka waya nawa
yana dauka waya za ta kai 100
a lokaci guda
eh
yanzu wayoyin nan duka rana ɗaya ne ake kawo masu
eh duka ɗaya rana ake kawo amma ba kullum ake ansa ba
to guda ake zuwa ana karɓar waɗannan wayoyi ko
guda ake ansa
yanzu wata waya na kwana nawa cikin wannan shagon haka kafin a karɓe ta bayan ka gama caji
wata tana kwana 5 wata tana kwana 3 wata tana kwana 2
to wata ko ba ta bacewa
in Allah da ba za ta bacewa
duk yawan wayoyin
gama masu su zo su karba ba wanda za ta bace ba in Allah ya yarda da waya sama da 100 ina gani yanzu in Allah da ba wani matsala to ka taba samun wata matsala da wani mai kawo caji
eh gaskiya muna samun matsala irin waɗanda ke aikuwa su ce a ba su waya so wani zai amfani da wannan sai ya ce wani ya ce a ba da waya
bisa ba gaskiya bane
eh shi yasa daga yanzu ga duk wanda ya ba waya shi zai zo har sa kai ne
to ba ku yin shaidu kamar rubutu suna ko ba da lambobi
ai kana gani ga sanin na huta ba ko wani suna ne
akwai wanda ya taba baka waya ya aiko wani yace ya karba kuma bisa ga ƙarya
eh sosai an saba ya haka nan
amma kuma Allah zai sa ga cikin bincikin da muke yi sai mu gano sai mu maida mai waya bi wato mun kana nan wani salo ne na sata waya kenan
sosai an saba ne karaga
kuma doki ma waya
a doki waya
kuma ta bace wata
wata ta bace kenan
to ya huke da masu waya idan haka ya faru
wani yana iya cewa ya yafe kuma yana iya cewa dan kuma za mu biya
ka ta biya
eh na ta biya
akwai wanda ya taba yahe ma
eh akwai su
wani kira ko sako gare ka ga masu kawo caji
eh don Allah ne dai abin da nake so duk wanda ya bada cajin waya da kai ne yazo da kai ne ya ansa
Alhaji Mustafa King Gimin Gambo
ka taba kai cajin waya
a sosai ma
to caji ana ma da kyau
to wasu suna yin caji mai kyau wasu ba sa yi wasu ma ka ba su wallahi ba kai hankali ba za a bata maka waya wasu kuma ba su bata maka waya so caji waye tunda ba mu da ne fa kullum dai sai mun ba caji saboda haka ya kamata gwamnati a dinga tausaya mana a dinga samu wuta
to amma masu cajin waya suna cewa yawanci wayoyin ku ne da matsala shike sa wasu ba su cikakken caji wasu kuma ba su da lafiya wasu ma an cire wani abu daga gida kafin ku kawo musu cajin
yana faruwa tunda cikin jama'a
sunana Kyari Ali Bukar gaskiya na bara caji waya gaskiya ina jin dadin sa amma akwai lokacin da samu matsala
wasu irin matsala
in canja mun ba su ne wallahi har yanzu ba ji dadin shi ba wallahi
kana ganin ba haka ka zo abin ka ba
ba haka yake ba wallahi dan ba su na wannan ne
to amma su masu caji sun ce ba su canza mutane ba
a to wasu suna canja wallahi wasu lokacin suna bar yara yara yake kamar sun bar yara yake suna canja mana ba ta amma ba kowanne su ba gaskiya bisa billahi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice Assalamu alaikum mai saurari yau ma kamar ko tirana a ni na shigo domin kawo takaitattun labaran wasanni wanda ke zuwa daga gidan rajin mu da Amurka wanda din Abdulwahab Muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa daga birnin Bocin Yakubu domin shakatawan ka kai mai saurari da farko zan kawo yadda ta kaya ne a sati na goma game da fafatawar da ake yi tsakanin club din kwallon kafa rukunin kwararru da ke murzale da a rukunin Premier League a Nigeria wasan da aka fafata tsakanin Nasarawa United da kuma Akwa United an tashi ne Nasarawa United ta samu nasara da ci biyu ita kuwa Akwa United na da ci daya sai kuma tsakanin Katsina United da Jigawa Golden Stars inda Katsinawan dukkan suka sami nasarar jefa kwallo daya a ragar yan jigawar a yayin da Adamawa United da Ifeanyi Uba suka tashi kunnen doki kowa ta sami nasarar jefa kwallo daya a ragar yar uwarta ita ko Kano Pilas ta sami nasara akan MFM da ci daya mai ban haushi Sunshine Stars na garin Akure zuwa ta yi har Bauchi inda suka fafata da Bauchi Tourist na Bauchin Yakubu suka yi kankan babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar abokiyar fafata wata a yayin da Kwara United na garin Ilori ta lallasa da kada da ita kuwa Heartland ta sami nasara akan Lobby Stars da ci biyu babu ko daya a yayin da Abia Warriors ta sami nasarar jefa kwallo daya tilo a ragar Enugu Rangers yanzu kuma za ku ji wani dan Najeriya ne yake kokarin kafa jami'a ta musamman domin haɓaka harkar wasanni baya ga samar da ilimi shi dai wannan dan Najeriya mai suna Honorable Ned Nwonko ya shaida wannan kuduri ne a taron manema labarai da ya gudanar a birnin Abuja
It's a very unique university, by the way. It's the first university that will offer sports programs across board. We are looking at Olympic standard sports. There's no such university or institution in West Africa. We have many young talents, but nobody supports them.
Ya ce jami'a ce wanda babu irinta ita ce ta farko da za ta samar da wasanni a matsayi na duniya irin Olympics ya ce babu irin wannan jami'ar a Afirka ta yamma muna da hazikan matasa sai dai babu masu mara musu baya
if you see the sportsmen and women from America from China you feel very bad
idan ka ga matsayin 'yan wasa daga kasashen Amurka da China kaga namu yan wasan maza da mata sai ka ji takeici.
This university is meant to give the very young talented students the opportunity to combine sports and education at some time.
Musane din wanko ya ci gaba da cewa jami'ar manufar ta shine ta samar wa hadukan matasa dalibai damar samun ilimin karatu da kuma harkar wasanni.
I can assure you that by the time we start operations within 10 years Nigeria should be able to produce Olympic champions from that university.
Na ba ku tabbacin cewa zuwa lokacin da muka fara gudanar da ayyukanmu kasar Najeriya za ta iya samar da gwarzayen yan wasa da za su yi fice a gasar Olympics na duniya. Sai dai kuma a halin yanzu tawagar kwallon kafa na club din Victorious ta gamu da ibtila'in gobara a hawan kibo da ke jihar Plateau jiya Laraba da yamma a kokarin da suke na zuwa jihar Akwa Ibom domin fafata gasar League na mako 11. Motar da take dauke da yan wasan ta kone kurmus babu mutuwa sai dai kayakin yan wasan sun kone. Yanzu a lokacin da na aiko da wannan rahoto ba a samu sababbin da ya haifar da konewar motar Kiras bus. Da wannan kuma nake karkare wannan shirin na wannan mako. Abdulwahab Muhammad Mula Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muna ci gaba da farin cikin sanar da ku cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da sabbin shirye-shirye daga ranar 15 ga watan nan na Fabrairu. Ga ɗaya daga cikin su.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara?
Ba daukan ba filata ne ba komai bane rabi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne.
Ko wallahi su sani waɗannan ƴaƴan talakan da suke ko uwansu wacce ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho? Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Alikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To Maria ta kaice. A yau Alhamis hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta kaddamar da dabarunta na shekarar 2021 akan shirinta da yanda za ta tunkari yaki da COVID-19 wanda aka shirya domin taimakawa kasashe wurin yaki da annobar. Kana dabarun na bukatar taimakon dala biliyan 2 na aiwatar da su. Wannan shine irinsa na biyu da ke zuwa cikin sama da shekara guda bayan sanar da bullar cutar a karon farko. A wurin wani taron manema labarai a birnin Geneva, babban daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce dabarun na shekarar 2020 ya samu taimakon dala biliyan 1 ne da miliyan 580 daga mambobin WHO da wasu masu ba da tallafi. Shigan shugaban Amurka Joe Biden a fadar White House ya kawo sabon salo ga yadda zai tunkari ɗaya daga cikin muhimman batutuwa kamar manufofin harkokin kasashen waje da yadda zai maido da tsarin demokradiyya a Venezuela. Yayin da Amurka take kokarin gina hulɗarta da ƙawayenta da Turai, hakan bai samu ba a lokacin shugabancin Donald Trump, inda masu sharhi ke cewa Venezuela za ta kasance ɗaya a cikin misalai masu yawa na sababbin dangantakar. Ma'aikatar shari'a Amurka ta zargi wasu mutane uku masu tsara shirye-shiryen kwamfuta a Koriya ta Arewa da aikata laifin satar biliyoyin dala ta hanyoyin kutsen yanar gizo da dama akan ma'aikatun kuɗi da kamfanoni. Zargin na cewa mutane ukun sun kai hare-haren kutsen yanar gizo a madadin hukumar leken asirin sojin Koriya ta Arewa.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather's Creation da ta haɗa shirin ta kuma bada umarni. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.